and is not, I have the singular honor to declare this Social Arthur Raphael Spencer Commission. Thank you all for listening.
Uwar gidan gwamnatin jihar Borno Hajiya Nana Kashifu Shettima kenan lokacin da take bude wani cibiyar kulawa da mata da suka fuskanci matsalan fadi na malamukan cin zarafi daga wajen maza. Wannan cibiyar ita ce na farko da aka fa wannan asibitin da ake kira Umar Shehu wanda ofishin jakadancin Birtaniya da ake kira British Council suka dauki nauyin kafawa.
Report indicate that this societal ill has been on the increase and particularly in Borno state, complicated by the effects of the insurgency.
Wani dan gwamnati ya ce akwai rahotanni da ke nuna da cewa wannan matsala ya fi yawaita a jihar Borno sakamakon wannan matsalar rigingimu da ake fama da shi a jihar, wanda ya haifar da hatsarin tsayuwar jama'a daga garuruwansu da ma toye musu hanyoyin neman abincinsu. Ta ce wannan matsala ne ya jefa mata cikin waɗannan matsaloli da ke ta hakkin matan wajen masu fyaɗe.
As a mother, I have a lot of concern for the women, particularly the young.
Ta ce a matsayina na uwa, ina da damuwa kwarai game da abin da ya shafi mata, musamman ma ƙanana da 'yan mata. Na haka nema na kafa wata gidauniya mai zaman kanta a jihar Borno, inda muke baiwa mata da marayu kulawa na musamman. Shi ma dai kwamishinan ma'aikatan harkokin kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Haruna Mishelia ya yi jawabinsa yana mai cewa,
our mothers, that is women, are virtually 98% the victims of this terrible assault. We shouldn't forget the 2 or 3% of men that are also victims.
Yace abinda nake so mutane su gane anan shine, kuma suke iyayen mata kashi 99 su suke fadawa cikin wannan matsala. Amma kar mu manta da maza, da su ma kashi 2 zuwa kashi 3 ke fadawa cikin wannan matsala. Su ma ya kamata a ce an ba su wannan dama don zuwa wannan cibiya duk lokacin da suka samu kansu cikin wannan hali. Shi ma Dr. Salisu Koyabra, ya daga cikin likitoci a jihar Borno, ya yi karin haske game da haƙiƙanin matsalolin da ake fuskanta na cin zarafin mata.
Gender-based violence has been estimated by data of WHO in 2013 to affect 1 in every 3 women and ranges between physical abuse.
Yace kamar da rahoton shekarar 2013 da kungiyar majalisar ɗinkin duniya ta fitar na nuni da cewa akan ci zarafin mace ɗaya cikin uku, wani har da fyaɗe da ma yin lalata da mata da dai wasu makamantan laifukan da aka tawa mata.
By 2014, it's been shown that that has increased under sexual coercion and sexual abuse among women has risen to about 1 in every 5 women.
Yace a shekarar 2014 kuma ƙididdigar na nuni da cewa wannan matsala na cin zarafin mata da fyaɗe kan shafi mace ɗaya cikin guda 5, kuma yawanci masu aikata waɗannan laifuffuka yawanci makusantan waɗannan mutanen ne. Hajiya Zara Gwande wakili ya ce a ofishin jakadancin ƙasar Birtaniya da kuma suka asasa wannan cibiya,
za a ba su magani kuma za a karɓa kukansu don a san inda za a ci gaba har a zo a yi yanda na faɗa prosecutor mutanen da suka yi musu wannan damage.
Kamar wannan abin mata ne kare ko kuma har da maza ne, tunda ganin cewa akwai ma maza da zaki ga wani lokaci maza sun yaudare su, ƙananan yara sun yi amfani da su, haka har su ne cikin wannan.
Gaskiya maza da mata ne gaba ɗaya, amma abin da yasa ka ji mu fi maganan mata da an fi abin ya fi occurring akan mata ne, to mata ne, amma mata da maza ne.
Hajiya Zara Gwari kenan, ɗaya daga cikin jami'an da ke ofishin jakadancin ƙasar Birtaniya, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.